Gwamnan jihar Dr. Bello Mutawal Lambaradin ne ya bada wannan umarni na dakatarwar da ta fara aiki nan take, inda ya nisantar da gwamnatin jihar daga wannan nadi da aka yi wa ɗan ta'adda. Sanarwar da sakataren gwamnatin jihar Kabiru Balaraba Saddauna ya bada ta bayyana cewa gwamna Mutawalle ya nada kwamiti mai mutum 6 karkashin shugabancin Honorable Yahaya Chado Gora don ya binciki musabbabin da suka sanya sarkin yin wannan nadi. Barista Musa Garba, babban sakatare a ma'aikatar shari'a ta jihar, shi ne sakataren wannan kwamiti. Sanarwar ta kuma bayyana cewa Alhaji Mahe Garba Marafa, hakimin ƴan Doto, shi ne yanzu zai ci gaba da tafiyar da harkokin masarautar. Tun da farko kafin a yi nadin a ranar Asabar, shugaban ƙaramar hukumar Tsafe Aminu Modi Tsafe ya ba da wasu dalilan da suka sanya nadin a Lero. Kafin da ya sawun giwa ya taka na rakumi a safiyar jiya, biyu daga cikin al'ummar ƴan Doto sun bayyana min ra'ayinsu game da nadin a Lero.
A sunana kuma Jibril Gama ƴan Doto, idan garin ƴan Doton daji ne, kuma a hakikanin gaskiya wannan sulhu da an kai an kanada mai girma Ado, wanda ko duniya ta fi sani da cewa suna, wanda ta fi duniya ta fi sani da suna Ado Aliyu. Gaskiya wannan ba karamin tunani bane da sarkin garinmu wato mai martaba Imi Alhaji Aliyu Garba Marafa, Marafa ɗin Doto, yayi akan sulhu, domin sulhu shine zai samun mana zama lafiya tsakankanin su da manoma da makiyaya. Domin hakan gaskiya tun ma kafin a nada shi mun samu zaman lafiya kwana 2 zuwa kwana 3 sati, sabanin can da akwai gonakin da bamu noma ba, yanzu muna nan kan noma.
Da ki an yi shi lafiya, kuma mu muna ganin yin wannan da ki insha Allahu kama alheri ne gare mu.
Yan bindiga da dama bisa baburan su 3-2 suka halarci wannan bikin nadin. Sanshi Malafashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.